الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 22 ga watan hudu shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Tambaya ta farko, wani dan uwa ke faɗa cewa mace ce ce kafin a yi mata aure wani ya kusance ta ta hanyar fasikanci, budurcin ta ya ɗauki, bayan haka ta samu yin aure, to kuma bata shaida ma ba shi mijin da ya aure ta cewa an taɓa kusantar ta, shin menene matsayin wannan aure nata a yanzu, kuma shin dole ne sai ta faɗa masa a yanzu cewa an taɓa kusantar ta kafin a yi mata aure? Ba sharaɗi bane ba na ta faɗa masa. Shi budurci, abinda muke so mu sani, ba saduwa ba kadai take dauke shi, akwai wasu asbab kamar yanda malamai suka ambata wanda suna iya gusar da budurcin mace. An gane ko? Kuma wannan kusantar ta da aka yi kafin a yi mata aure wani laifi ne wanda yake tsakaninta da ubangijinta, wanda tuba zuwa ga ubangijinta ya zama wajibi a kanta, kuma yanda Allah ya rufa mata asiri dole ta rufa ma kanta asiri, don haka ba maganar sai ta faɗa masa, ba haƙƙin shi bane ba. Kuma tare ma da cewa kafin ya aure ta ne wannan al'amari ya auku, don haka ba maganar ta faɗa masa, kuma aurenta aure ne wanda yake ingantacce. Saboda shi duk irin al'amura da suke wakana, to idan Allah ya rufa ma bawa asiri, to abinda ya zama wajibi a kan shi ya rufa ma kansa asiri, kamar yanda sahabin da ya zo yake tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi zina, manzon Allah ya kau da kai ya yi kamar bai shi ba, allo ya komo ta gefen da manzon Allah ya juya fuskarsa ya fuskance shi ya ce ya rasulullahi na yi zina, manzon Allah ya koma juya kanshi. Da dai ya cika da wannan tambaya, manzon Allah ya ce masa, ka san ko menene zina? Ya ce eh kwarai. Manzon Allah ya ce to siffanta min yaya ne ne zina? Yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ɗaya bayan ɗaya. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni na a jajjefe shi, aka jajjefe shi har mutuwa. A nan inda ya rufa ma kansa asiri, to wannan da shine yafi dacewa kaga ana manzon Allah kauda kai yayi kamar ma bai shi ba kenan menene ya dace ya rufa ma kanshi asiri kamar yadda Allah ya rufa masa don haka hadisin Ubada ibn Samit wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayyuni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazlu wala taqtulu auladakum ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفانه وإن شاء عقبه Hadisin na cikin Kitabul Iman a cikin Sahihul Bukhari. Manzo Allah yake cewa ku kullu mubay'a dani akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani, ma'ana ba za ku yi shirka ba. Abu na farko ke. Abu na biyu manzo Allah yake wala tasriku ba za ku yi sata ba. Abu na uku yake wala tazunu ba za ku yi zina ba. Na hudu sai yake wala taqtulu anfusakum kuma ba za ku kashe kawunanku ba wala taqtulu auladakum kuma ba za ku kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu bi buhtani kuma ba za ku zo da wani yankin ƙarya taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wanda kuke yanka tsakanin hannuwanku da kafafuwanku wala ta'su fi ma'ruf kuma ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake sananne a shari'a iya abinda aka ce ku yi za ku yi abinda aka ce ku daina za ku daina sai ya ce fa man wafa minkum lidhalika duk wanda ya cika wannan mubay'a da muka yi manzo Allah ya ce fa ajruhu 'ala Allah sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa man asaba min dhalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai fa ukiba fi dunya aka masa hukuma a duniya aka zartar masa da haddi manzo Allah yace fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka zartar masa shine kankarar laifin Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi a ranar kiyama sai yace wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahullah duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina da abin da yake kama da haka kuma satarahu Allah sannan Allah ya lullube shi ya rufa masa asiri ba a cirke shi ba manzo Allah yace fa huwa ila Allah in har ya mutu akan haka ba tare da ya tuba ba to lamarin shi na ga Allah in ko ya kyautata tuba to Allah ya karbi tubansa amma in ya mutu bai tuba ba bayan Allah ya rufa masa asiri ba a cirke shi bai ce fa huwa ila Allah lamarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama yayi masa rangwame wa in sha'a aqabahu in yaso kuma yayi masa hukuma gulgudan laifinsa dan haka dai duk wani aiki na laifi in bawa ya aikata Allah ya rufa masa asiri to bai dace ba ya fito yana tona ma kansa asiri dan haka mai fitowa yana fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma ambace shi al-mujahir an gane ko mutumin da ya aikata aikin sako in dai ba ta fuskar neman fatawa bane ba ya tambaya ya ji menene hukuncin kaza kamar wanda zai aikata aiki na saban Allah alhali ba a cirke shi ba kuma ya ringa hutuwa yana ba wasu labari ai nayi kaza nayi kaza to manzo Allah ya ambace shi cewa al-mujahir mai hutuwa mai hutuna hutu da ubangijin sa shine yake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahir manzo Allah ya ce gaba ɗayan al'umma ta duk abin da suke aikatawa na laifi to ana musu rangwame Allah yana yafe musu yace sai dai al-mujahiri waɗanda suke masu fituna fito da ubangi masu bayyanar da aikin sa shine sai yake cewa yana daga cikin mujahara mutum ya aikata aiki a cikin dare ma'ana Allah ya lullube shi ya suturce shi sai ya fito yana bada labarin ai jiya nayi kaza ai lokaci kaza nayi kaza to wannan kwata kwata bayyana halitta ga mu ne haukan haka don haka in Allah ya rufa ma bawon shi asiri akan wani aiki wanda yake na hasha to abinda ya zama wajibi akan sa ya rufa ma kanshi asiri kamar yadda Allah ya rufa masa kuma ya kyautata tuba zuwa ga Ubangijin sa cewa gaba ba zai koma yi ba Na'am.
Kamar ni
a ran takwas ga wata, wai shin a ran takwas ga wata da alhazzai suke fita zuwa Mina, akwai wata ibada da aka shar'anta musu? Warai, ibadar da aka shar'anta musu tun lokacin da suka yi wanka a masaukansu a nan Makka a ran takwas ga wata, suka sanya ihramunsu, to a nan iya abin da aka sunnanta musu shine yawaita talbiya, shine faɗar labbaik Allahumma labbaik, su yawaita talbiya a kan hanyar su zuwa Mina. Haka in sun isa Mina za su yawaita wannan talbiya. Wannan zikiri shine iya abin da aka sunnanta ma alhazzai a wannan yini. Don haka kuma shi zuwa Mina sunna ce daga cikin sunnonin hajji. Mutum ya fita zuwa Mina kenan yawmut tarwiya, ranar takwas ga watan Zulhijja. Don haka kenan bayani ya gabata a cikin hadisin Jabir, in an isa, in lokacin azhar yayi za a yi ta a lokacin ta, kasarun ta za a yi. Sannan kuma in lokacin la'asar yayi ita ma a yi ta, kenan ba za a yi jami'in azhar da la'asar, kowace za a yi ta a lokacin ta amma kasarun ta za a yi. Haka magariba da isha kowace za a yi ta a lokacin ta, ishar za a yi kasarin ta. Haka kuma ita ma asuba za a yi ta a lokacin ta, idan an gama an wayi gari kenan rana ta hudu, sannan kuma a kama hanya zuwa Arafa kenan. Don haka dai in banda wannan talbiya babu wani aiki da aka sunnanta ma alhazzai a ran takwas ga wata. Na'am. Wai dangane da sallar Idi a ran goma ga wata, ba maganar ta akan alhazzai, sai dai in alhaji ya zo Makka domin yin tawaful ifada ya tarar da ba a sallaci sallar Idi, to yana iya sallata, amma ba maganar yaje Idi, saboda shi yana can cikin aiki wanda yake na hajji. Saboda anan abinda muke so mu gani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya gabata a hadisin Jabir, a ran goma ga wata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sallaci sallar asuba, ya tafi wani ku a nan Muzdalifa wanda ake kiran shi al-Mash'arul Haram. Manzo Allah ya tsaya ya fuskanci alƙibla, ya daga hannuwansa ya yi ta addu'a, ya yi ta addu'a sai kusan gab da hudowar rana manzo Allah sai ya baro al-Mash'arul Haram. Manzo Allah ya kama hanya zuwa Mina, ya tafi Mina ya yi jifa. Lokacin da ya yi jifa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi aski. Bayan aski, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya soke hadayar shi. Bayan ya soke hadayar shi, sannan kuma ya gangaro zuwa Makka domin yin tawaful ifada. Da ya zo Makka a lokacin sallar azhar, a nan Makka ya sallaci sallar azhar. Kaga shi ko Idi tun da farar safiya ake yin shi, bayan ketowar, bayan gudowar rana da kimanin wato shine minti 15. To ina alhaji ya gama wannan ayyuka, jifa da aski da soke hadaya, sannan kuma ya zo Makka ya tawaful ifada, ina maganar Idi? In har ya samu isowa ne Makka ya gaba sallaci sallar Idi, to wannan yana iya sallata, amma shi yana cin cikin ayyukan shi wanda yake na haji. Na'am. Kafin gushewar rana, wai mutumin da ya fita daga cikin zagayen Arafa kafin gushewar rana, sannan kuma ya dawo, inda gangam ne ya yi sannan ya dawo, to babu komai a kansa, kuma hajjin shi ingantacciya ce. An gane ko? Ma'ana in akan rashin sani ko akan mantuwa yayi, bayan ya fita daga filin Arafa kafin rana ta fada, sai aka fadakar da shi aka ce masa a'a, ai ci gaba da tsayuwa a Arafa ga duk wanda yaje a cikin yini, dole ne sai ya kai fadawar rana. A lokacin nan ya dawo, to wannan babu komai a kansa, amma inda ganganci ne kawai mutun ya fita sannan kuma ya dawo to wannan kuskure ne amma hajjin shi haji ce ingantacciya kuma babu komai a kansa in mutun ya fita daga cikin kewayen Arafa kafin gushewar rana kuma bai dawo ba ya ci gaba da tsayuwa har rana ta fada to wannan ya tabbata akwai fidiya a kansa domin ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji ci gaba da tsayuwa a Arafa ga duk wanda yaje a cikin yini har zuwa fadawar rana wannan wajibi ne idan mutun ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj to iya abin da yake kansa shine fidiya ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini ya bashi mudu biyu ko kuma ya yi azumi uku darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul hajj wato mun gama hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda wanda a ƙarshen hadisin Jabir yake bayyana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso zuwa al-jamra allati inda shajara wadda take gindin wata itaciya kenan ita ce ake kira al-jamratul kubra babbar rami domin ramukan uku ne akwai al-jamratul sugra ita ce ta farko ga wanda ya zo daga kenan nan Muzdalifa in ya zo ita ce yake fara diskewa sannan akwai al-jamratul wusfa ta tsakiya sannan akwai al-jamratul kubra wadda ita ce ta fi kusa da makka kenan to a ran 10 ga wata ita wannan shi wannan babban rami shi kadai ne ake jifa kamar yanda anan Jabir Allah ya kara masa yadda yake fada mana cewa hatta ata atal jamratal lati inda shajara har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso zuwa ramin da ke gindin wata itaciya faramaha bi sabai hasayati wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shefi wannan rami da tsakuwa 7 yukabbiru ma'a kulli hasatin minha manzon Allah yana fadar Allahu akbar tare da dukkan tsakuwa da yake jefawa kowace tsakuwa idan zai jefa sai ya ce Allahu akbar sai ya ce mana kullu hasatin mithlu hasala qazbi kowace tsakuwa wato gwalgwadanta kwatankwacin tsakuwar balatake idan aka ce al-khazb wato shine bale da ake dora dan tsakuwa ko dan dutse akan yatsa a bana haka ma'ana duka tsakuwar bata wuce ba girman wake ko kuma kace dawon masara tsakon kwanin da manzon Allah ya jifa da su dan haka dan guluwi ne a cikin addini mutum ya dauki tsakuwar da ta wuce haka wasu zaka ga duwatsu ma suke jefawa wasu zaka ga har takalma suke jifan da su dan haka shine yace kullu hasati kowace tsakuwa daga cikin tsakon kwani 7 da manzon Allah ya jifa da su mithlu hasala khazbi kwatancin tsakuwar balatake yace kuma ramamin badin ilwadi manzon Allah yayi wannan jifa wato ta cikin kwari wanda yake nan kusa da ramin manzon Allah ya koma wannan cikin kwarin wannan kenan bangaren shi wanda yake na bangaren dama manzon Allah ya maida kenan makka a damar sa sannan kuma wato mina a hagunkin sa kuma sarrafa ila al-manhar sannan manzon Allah da ya gama jifa sai ya juya zuwa al-manhar wato wurin soki hadaya fanahara manzon Allah ya soki hadayarsa wanda bayani ya gabata hadayar da manzon Allah ya kuro a hajjin sa ta bankwana sai da ya kuro raqum ma 100 da hannunsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai da ya soki raqum 63 sannan ya wakilta Aliyu ya karasa masa saura kuma rakiba sannan manzon Allah bayan ya gama soki hadayarsa ya haura kuminsa ya hauta guwarsa fa afada ila albayti wato manzon Allah ya gangara zuwa ɗakin Allah mai alhurma ma'ana yaji domin yin tawaful ifada fa salla bi makkata dhuhra a makka manzon Allah ya sallaci sallar azhar an gane ko bayan ya soki hadaya ya haura kuminsa shine yace thumma fa'afa ila albayti, manzo Allah ya kwararo zuwa dakin Allah mai alhurma domin yin dawafi, shine ake kira kenan dawaful ifada, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada wali yatawafu bil baitil atiq, shine dawaful ifada. Sai yace fa salla bi makkata dhuhra, manzo Allah ya sallaci sallar azhar wato anan makka. Dan haka dai kamar yanda bayani ya gabata a duk hadisan da suka zo game da aikin haji, babu hadisi wanda yayi bayani ɗaya bayan ɗaya game da kaifiya da sifar haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah. Dan haka wato Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa wata risala, shine ya sanya ma risalar suna hajjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir radiyallahu anhu, sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Jabir wato Allah ya kara masa yadda ya rawaito. Wannan fa hadisi duk tsawon shi anan akan malan ya takaita shi ne fa, ya dan yanyanki wuraren da an gane ko ba su da alaka da wannan kin, kawai ya zo da wato muhimman wurare shine ya dan takaita hadisi ne, amma hadisi ne wanda yana da tsawon gaske. Zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ana Khuzaimah bin Thabit radiyallahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana idha faraga min talbiyatihi fi hajjin aw umra sa'ala Allah ridwanahu wal janna wasta'aba bi rahmatihi minan nar, rawahu Shafi'i bi isnadin dha'if. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فنحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفت كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنهما أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواب ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تدر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta Khuzaimah ibn Thabit, Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min talibiyatihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama talibiyarsa. Idan aka ce talbiya shine fadar labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min talbiyatihi, wato idan ya gama talbiyarsa, ma'ana fadar labbaik allahumma labbaik fi hajjin aw umra, wato a cikin hajjinsa ko umra. Lafazin cewa idan ya gama a cikin hajji ko umra yana daukan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko kenan, a duk lokacin da yayi talbiya ya yawaita, idan ya dakata kenan sai ya biyo baya da wannan addu'a. Ma'ana ta biyu kenan, idan ya gama talbiya kwata-kwata a cikin hajji ko umra. Gama talbiya a cikin hajji kwata-kwata shine ran da aka zo aka yi jifa na farko, ran 10 ga wata. Daga wannan lokaci alhaji yake dakatar da fadar labbaik allahumma labbaik. Tun ran 8 ga wata idan alhaji ya dau harami, in mai tamattu'i ne, in kuma mai kirani ne ko mai ifradi, tun lokacin da ya dau harami to zai ci gaba da yin talbiya sai ran 10 ga wata, lokacin da aka zo aka yi jifa ta farko, sannan za a dakatar da ita. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina fadar labbaik allahumma labbaik a cikin hajjinsa sai da yazo yayi jifa na farko. Kenan wannan ma'ana ta biyu. In kuma umra ce, kenan lokacin da mutum ya dauko harami, lokacin da yazo zai fara tawafi, a lokacin nan zai dakatar da talbiya. Duk da cewa ma'ana ta farko ita ce mafi bayyana, kenan a duk lokacin da yayi labbaik allahumma labbaik ya yawaita, to idan ya dakata manzon Allah sai yi wannan addu'a. Hallo idan ya koma fadar labbaik allahumma labbaik, in ya dakata hallo sai ya biyo baya da wannan addu'a. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min talbiyatihi, ya kasance idan ya gama fadar labbaik allahumma labbaik fi hajjin a cikin hajjinsa, aw umratin ko umra, sa'ala Allah ridwanahu wal janna, yakan roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaddarsa da amincewarsa, wal janna wato da gidan aljanna. Ma'ana sai ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cancanta masa yaddar shi da amincewarsa, wal janna kuma da shiga aljanna. Wanda kasancewar waɗannan su ne abubuwa biyu wanda yake ƙarshen gurin mumini. Ƙarshen gurin mumini shiga aljanna. Duk wanda ya shiga aljanna kuma ya dace da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma yardar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta fi shiga aljanna. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye su ya ce, ya ku yan aljanna, turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wani abu na ƙara muku? Sai su ce, ya Ubangijinmu, shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba? Shin baka faranta mana fuskokinmu ba? Shin baka tsiratar da mu daga gidan wuta? Ai wannan ma ya isa, wani abu ne wanda ya wuce wannan? Ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa, shin kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? Wanda a ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yayi shamaki, yan aljanna su ga zatinsa ido da ido. Sannan Ubangiji ta'ala sai ya ce, ya ku yan aljanna, ku san da cewa daga yau na cancanta muku yaddata da amincewata, don haka bayan haka ba zan yi fushi da ku har abada. To shine Ubangiji ta'ala a can cikin suratul Tauba, bayan ya ambata mana wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, da yake cewa tun ne da yake waridwanun minallahi akbar, sai yace zalika huwa al-fawzul azim, sai yace yardar Allah subhanahu wa ta'ala akbar ita ce mafi girma game da shiga aljanna. Shine yace wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn, sai yace waridwanun minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim. shine yace sa'ada Allah ridwanahu wal janna, sai ya roki Allah subhanahu wata'ala yardarsa da amincewarsa wal janna, wato da aljanna. Wasta'adha bi rahmatihi minan nar, kuma sai ya nemi tsari da wuta game da wuta, bi rahmatihi da jinkan Allah subhanahu wata'ala. Kina yin zakai wannan addu'a yaya zakai? Kina sai ka ce Allahumma inni, ko kuma Allahumma inni as'aluka aljanna wa ridwana, ko kuma Allahumma inni as'aluka ridwanaka wal janna wa a'udhu bi rahmatika minan nar, wa a'udhu bi rahmatika minan nar. Kina shine yace sa'ala Allah ridwanahu wal janna, sai yace Allahumma inni as'aluka ridwanaka wal janna, sai yace wasta'adha bi rahmatihi minan nar, kenan wa a'udhu bi rahmatika minan nar. Al-Imam Shafi'i ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake mai rauni, don haka wannan hadisi hadisi ne dhaifi, bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda hadisin ya inganta, to da dalili ne wanda yake nuni zuwa mustahabbancin yin wannan addu'a a duk lokacin da mutum yayi talbiya yayi to sai ya biyo baya da wannan addu'a. An gane ko? Sai ya biyo baya da wannan addu'a. To amma hadisin bai tabbata ba, amma kuma ba laifi bane ba mutum yana iya yin addu'a a kowane lokaci, domin wanda yake cikin aiki na hajji aiki ne wanda yake na ibada, kuma yana kusa da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, me ya dace a nan ya gujiro da bukatunsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? A duk bukatar mumini ko babu bukatar da ta wuce ya roki Allah aljanna kuma ya tsiratar da shi game da gidan wuta, domin Allah ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda aka nisanta shi game da gidan wuta aka shigar da shi aljanna, to tabbas ya raba wuta. Sannan hadisi na gaba, hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahartu hahuna, manzon Allah ya ce na soke hadayata a nan, yana musu nuni zuwa gunda ya soke hadayarsa. Sai manzon Allah ya ce wa mina kulluha manhar, mina gaba ɗayanta manzon Allah ya ce wurin soke hadaya ne. Mi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake, sai yace fan harufi rihalikum, maza Allah yace dan haka ku soke hadayar ku fi rihalikum, a masaukan ku kowa a inda ya sauka maza Allah yace ya soke hadayar shi. Sai yace wa waqamtu hakuna, maza Allah yace na tsaya a nan. Sai yace wa arafa kulluha mauki, filin arafa gaba ɗayan sa maza Allah yace gun tsayuwa ne. Sannan yace kuma wa waqautu hahuna, a Muzdalifa ma da aka zo maza Allah yace na tsaya a nan. Sai yace wa jam'un kulluha mauqin, Muzdalifa maza Allah yace gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne, suna ne daga cikin sunayenta, kace mata jam ko kace Muzdalifa ko kace jam ko kuma kace wadul muhassab, duka sunan Muzdalifa ne. Shine yace wa waqamtu hakuna, na tsaya a wannan gu. Sai yace wa jam'un Muzdalifa kulluha, gaba ɗayan da manzon Allah yace mauqif, wato wurin tsayuwa ne. Ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nihi da haka, wannan fada tashi shine yalwata ma al'umma, dan kar jama'a su jefa kansu cikin kunci. Wani ya zo ya ce a Aisha sai ainihin da gun manzon Allah ya tsaya a Arafa, shi ma nan zai zo ya tsaya. To ku miliyan nawa ne kuke haji? Kusan mutum miliyan 2.5 a yanzu. Kowa ya zo ya ce a inda manzon Allah zai tsaya, zai tsaya, menene zai biyo baya? To dan haka a nan sai ya ce wa waqamtu hahuna, manzon Allah ya ce na tsaya a wannan gu. Sai ya ce amma wa arafatu kulluha mauki, ya ce arafa gaba ɗayanta duk faɗinta maza Allah ya ce wurin tsayuwa ne. Kina duk inda ka samu kai tsayuwarka, ba sai ka zo ba ainihin gunda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya. Haka da aka zo Muzdalifa ya ce wa waqamtu hahuna, maza Allah ya ce na tsaya a nan. Sai ya ce wa jam'un kulluha mauki, ya ce Muzdalifa gaba ɗayanta gun tsayuwa ne, kar wani ya zo ya ce sai ainihin inda na tsaya zai tsaya. Kuma haka da aka zo Mina lokacin soke hadaya, manzon Allah da ya soke hadayar shi sai ya ce nahartu ha huna, manzon Allah ya ce na soke hadaya ta anan, sai ya ce wa mina kulluha manha, ya ce mina gaba ɗayan ta wurin soke hadaya ne, don haka sai ya ce fanharu fi rihalikum, ku soke hadayar ku a masaukan ku, kowa a inda yake manzon Allah ya ce ya soke hadayar shi. Wanda anan kar mu manta hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi tafa da sama da mutum 1000, kuma gaba ɗayan cewa gaya jama'ar nan dukkan su a wuraren su suka yi tsaye, kuma manzon Allah ya gansu da haka ya tabbatar da su, bai ce ba sai an zo gunda ya tsaya ya tsaya. To dan haka musulunci addini ne wanda yake mai sauki, babu tsanantawa, babu kuntatawa a cikin sa. Dan haka kenan mina ita ce wurin soke hadaya, kamar yadda kuma jinin da hadaya, wato jinin da ake zubarwa a nan mina shine abin da ya shafi hadaya ta kirani ko ta tamattu'i ko kuma ta al-ihsar. Al-ihsar shine wato tsare alhaji game da isa masa ɗakin Allah mai alhurma, in ma a sababin makiya suka tsare mutum akan hanya ko kuma rashin lafiya ta kwantar da shi ta hana shi isa, to in yana da hadaya can mina za a kai ta a soke. Kenan da hadaya ta kirani, da hadaya ta tamattu'i, da hadaya ta ihsar, da kuma ta wani abu da ya baci kenan daga cikin ayyuka na hajji, da kuma hadaya ta tadawwu'i gaba daya wurin soke su shine nan mina. Amma abin da ya shafi kamar hadaya ta umra, kamar yanda alhaji mai umra ya bar wani wajibi daga cikin wajibatul umra da abin da ya kama da haka, to wannan a Makka yake iya soke hadiyar shi ba sai an kai ta ba can mina. Amma duk abin da ya shafi wannan da aka zano kenan sai can mina, can ake soke. Shine kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa, thumma mahilluha ila albaytil atiq, yake nihi da albaytil atiq, wato ita ce mina. Idan da haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana halaccin soke hadaya a duk faɗin mina, duk inda mutum ya samu to anan zai iya soke hadayar shi, ba dole ba sai ya je ainihin gunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke ta shi. Haka abin da ya shafi tsayuwa a Arafa, haka nan a Muzdalifa, duk inda mutum ya samu sai ya yi tsayuwarsa, ba sai ya je ainihin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a ila makkata, wato manzon Allah ya zo Makka a wani lokaci, shine a shekara ta 8 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki. Shine anan Aisha take ba mu labari, tace lamma ja'a ila Makka, a shekara ta 8 yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka domin buɗa ta da yaki, da khalaha min a'alaha, manzon Allah ya shiga birnin Makka min a'alaha ta hanya wanda take kan tudu, an gane ko, wanda ita wannan hanya idan ka hayo ta ita ce za ta gangaro da kai zuwa makabarta ta mutanen Makka, kuma wannan hanya idan ka shigo da ita ka shigo ma garin Makka ta fuskar gari, an gane ko, ba ta bayan gari ba ka shigo. Sannan kuma duk wanda ya shigo ta wannan hanya to yana mai fuskantar Ka'aba ne, gaba da gaba zai fuskanto Ka'aba. Shine yace dakhalaha, tace dakhalaha min a'alaha, manzon Allah ya shiga Makka ta hanyar ta wadda take mafi daukaka, wadda take kan dutse can kenan kololuwa. Wa kharaja min asfaliha, sannan manzon Allah kuma da zai fita daga birnin Makka ya fita daga hanya wadda take ta gangare, wadda take can kasa, ta gangare ita ce manzon Allah ya fita. Sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wato ta wannan hanya wadda take madaukakiya, domin an fada masa kamar yanda Hassan ibn Sabit Allah ya kara masa yadda a cikin waƙarsa wanda yayi ta a Fathu Makka yake cewa adimna khailana illam tarauha tusirun naqa'a maqlabuha kadahu yubarina al-asinnata musgiyati ala aktafiha al-asalu dhimahu. Shine yace adimna khailana, yace Allah ya halakar da dawakan mu in lam tarauha, yace in har baka ga dawakan mu ba tusirun naqa, wato suna ta da kura a birnin Makka. Yace madlauha wahudansu yace kada'u, hanyar da ake kiranta kada'u saniya, wanda hanya ce mai wahalar bi, lalloki ne kuma saman dutse, saman dutse ne. Shi kuwa sababin haka Abu Sufyan wata rana Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya ji shi yana fada yana cewa la aslam, yace ba yanda za a yi na musulunta, yace hatta aral khaila taqlu min kada, min kada isaniya, yace wallahi ba zan musulunta ba, yace sai ran da naga dawakai wato suna hudowa suna shigowa Makka, wato ta wannan hanya kada usaniya. A lokacin nan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai yake ce masa ma hada, wannan ku menene kake fada? Sai yake cewa shay'un qala'a bi qalbi, yace abu ne wanda ya darso a cikin zuciyata, yace wa inna Allah la yudlilu al-khayla min hunalika abada, yace ba yanda za a yi Allah ya sa dukiyar kullu ta wannan hanya, saboda shi a tunanin shi ba yanda za a yi dukiyar hayu ta nan, hanya ce mai wahalar bi, tudu ne kuma lalloki ne, ya za a yi a ce dukiyar biyo ta nan? To shi yasa shi ya rataye musuluncin shi ga abu ne wanda a iya tunanin shi ba zai yi ba. To shi kuma Hassan ibn Sabit ya ji wannan abin da Abu Sufyan, Abu Sufyan ya faɗa. To dan haka lokacin da manzon Allah ya zo da jama'ar shi kafin a shigo Makka a wannan shekara ta 8, shi Hassan ibn Sabit sai manzon Allah yake tambaya mi Hassan ya faɗa, yake tambayar Abdullahi dan Umar. Sai Abdullahi dan Umar yake ce masa naji yana faɗa, yana cewa adimna khailana illam tarauha tusirun naqa mawidu hakada, yana cewa Allah ya halakar da dawakan mu, ma'ana rantsuwa ce yake, yace Allah ya halakar da dawakan mu in har baka gansu ba suna ta da kura, yace mawiduha kuma ma'alkawaratar su ta shiga Makka, ko kuma mablauha hanyar su ta shiga Makka, yace kada'u, ita ce kada'u saniya. Maza Allah sai yace abu tanan za a shiga. To shine a lokacin da aka shiga shi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai yake faɗa ga Abu Sufyan, yake maida masa martani, sai yake cewa yaya ka gani, yake ce masa yaya ka gani, ma'ana maza Allah ya shigo ta inda kai a tunaninka ba za a iya shigowa ba. To dan haka kasancewar malamai sai suka yi safani game da wannan shiga Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, ya shiga ta kada'u saniya, lokacin da zai fita daga Makka kuma sai ya fita daga hanyar da ake kiranta kudan, kudan hanyar da ya fita ita kudan ta gangare ne, ta can karkashin Makka ne kenan, hanya ce wadda take gangare, amma ita kada'u saniya ita kuma ta saman garin ce kenan, in ka shigo gaba ɗayan garin kake gani. To shine anan wasu malamai suka tafi akan cewa wannan sunna ne ga duk wanda zai shiga Makka, ko da hanya bata kawo shi ba ta wannan hanya, to abin da ya kamata ya karkato ya shigo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo, wanda tudu ne wanda yake na gaske, wanda lokacin wato Muawiya Allah ya kara masa yadda ibnu Abi Sufyan, wato shine ya sassake wannan tudu, har aka kai duk wanda ya biyo baya ya dauki wannan khalifanci shi ma sai ya ƙara sassake hanyar, amma har yau in ka je tudu ne wanda yake ba karami ba, an yi sassakar kowa sassakewa yake, amma har yanzu hanya ce wadda take tudu, wanda in ka biyo take ne ita ce za ta gangaro ta kusan makabarta wadda take, za ta kawo ka makabarta ta Makka, sannan daga nan kuma za ka gangaro ka shigo harin. To dan haka suka tafi akan cewa kenan ko da hanya bata kawo ka ba ta nan, in zaka shiga Makka to an sunnanta maka ka shiga ta hanyar da ake kiranta kada'u saniya, in zaka fita kenan ka fita daga hanyar da ake kiranta kudan. To wasu malamai suka tafi akan cewa a wannan ba wata sunna bace mustahabba, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya shigo ne ta nan kada'u saniya domin nan hanya ta kawo shi da zai fita, kuma manzon Allah ya fita daga kudan. To dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shine yake bayanin cewa kasancewar ita wannan hanya da manzon Allah ya shigo Makka da ita kenan hanya ce ta fuskar gari, wanda in ka shigo fuskar gari shi kuma maimakon a ce gari ka shigo ta bayan shi ai gare a ce ka shigo ta fuskar shi. Yanzu misali yanzu zaka shigo daga magaran ka zo daga niyami, maimakon a ce ka shiga ka kullo ta can wajen garin lima ai gare a ce ka shigo ta wannan hanya. Duk wanda ya shigo ta nan shi ne ya shigo ta fuskar gari, zai ga kenan ginan-ginan gari da fuskar shi, inda za a tambaye ka ina ne fuskar gari nan ce. Amma in ka fito ta can sabon kariya ai ta wajen gari ka shigo. To don haka ita wannan hanya da manzon Allah ya shigo, in ka shigo gaba ɗayan fuskar garin Makka za ka ganta, kuma sannan Ka'aba tana mai fuskantar ka lokacin da ka shigo ta wannan hanya. Don haka manzon Allah ya shigo ta wannan hanya da zai fita, kuma ya fita ta hanya wadda take kurani. Don haka dai a takaice wasu malamai sun tafi akan cewa sunna ne shiga Makka kenan ga alhaji ko mai umra kenan ta kada'u saniya, in zai fita wato ya fita daga cikin kudan ko da hanya ba ta kawo shi ba ta nan kenan ya karkato domin ya biyo ta nan. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa an wato daga hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda annahu shi Abdullahi dan Umar kana la yaqdumu Makka wato baya gabatar birnin Makka ya shiga cikin dare illa ba ta bi zifuwan wato sai ya kwana a dawan da ake kiran shi zifuwa. Idan ya zo Makka baya shiga Makka a cikin dare, anan yake ya da zango a zifuwa hatta yusbiha sai ya wayi gari waya ga tasila yayi wanka waya zukuru zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana ambata haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah in ya zo Makka baya shiga sai yaya da zango a zifuwa, anan manzon Allah yake kwana. In ya kwana in an wayi gari manzon Allah sai yayi wanka sannan kuma sai ya shiga Makka wato da hantsi. Dan haka wannan hadisi shine dalilin da mafi yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa an so idan mutum zai shiga Makka ya shiga wato da rana ba a cikin dare ba, kuma an so kenan mutum ya kwana a nan zifuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana. Amma da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa shiga Makka ba bambanci a cikin yini ko a cikin dare, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umransa da ya yi ta shekara ta bakwai umra ta ji rana a cikin dare manzon Allah ya shiga Makka. Cikin dare manzon Allah ya je shiga Makka ya yi umra, kuma kafin asuba manzon Allah ya fita ya bar Makka a shekara ta bakwai. To don haka kenan anan suka ce ba sunna bane ba kwana anan kenan zifuwa, a kowane lokaci mutum yana iya shiga Makka. Don haka kuma wannan hadisi shine dalilin mustahabbancin yin wanka domin shiga Makka, domin shi Ibn Umar anan ya rawaito cewa manzon Allah yakan yada zango anan zifuwa ya kwana, in an wayi gari kuma baya shiga Makka sai yayi wanka sannan manzon Allah ya shiga. Don haka suka ce anan wanka na shiga Makka shi ma sunna ne, dalilin su shine wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad wato Abdullahi dan Abbas ya kasance yana sumbantar wato al-hajar al-aswad, shi ne bakin dutse wanda a Hausa ake kiran shi kenan wurin shan nono. Wa yasjudu alayhi sannan kuma sai ya dora goshin shi akan dutsen, an gane goshi ne sai ya sujada akan dutsen. Idan ya sumbanci dutsen da bakinsa sannan kuma sai ya dora goshinsa. Al-Hakim an-Naisaburi shi ya rawaito wannan hadisi kan cewa hadisi ne marfu'i, ma'ana aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka manzon Allah yake. Kamar yanda wato Abu Dawud at-Tayalisi ya rawaito wannan hadisi daga Ja'far ibn Usman al-Makhzumi yake faɗa, yake cewa naga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far ya sumbanci Hajarul Aswad sai ya dora goshinsa akan dutsen yayi sujada. Wa qala sai yace ra'aytu Khali ibn Abbas, naga wato rafani na dan uwan mahaifiyata shine Abdullahi dan Abbas, yuqabbilu al-hajara wa yasjudu alayhi, yana sumbantar Hajarul Aswad kuma ya dora kansa goshinsa yayi sujada akan sa. Wa qala sai yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu, kuma haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa. Daga kenan hadisi ne marfu, shi Ibn Abbas yana yin haka kuma yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Sannan sai yace wal Baihaqi mawqufan, al Imam al Baihaqi ya rawaito shi, hadisi ne mawquf, ma'ana Ibn Abbas shine in ya sumbanci Hajarul Aswad sannan sai ya dora goshin sa akan shi yayi sujada. To hadisin ya inganta kenan marfu'an wa mawqufan, kasancewar manzon Allah yana yin haka kuma shi ma Ibn Abbas yana yi, in ya sumbance shi sai ya dora goshin sa wato akan shi. Dan haka a takeice hadisin yana nuna mana kenan shar'anta mana sumbantar Hajarul Aswad da kuma dora goshi akan sa, kenan mutum in ya sumbanta yakan iya dora goshin sa akan shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, kuma kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda zamu iske idan ya sumbanci Hajarul Aswad, Umar sai ya rungume shi ya hada jikin shi da dutsen sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ka yana kaunar ka wannan dutse, dan haka nake maka haka. Sannan hadisi na gaba hadisin Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada, amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu thalathata ashwadi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su wato suyi sassaka a kewayo uku na farko. Wannan kwa ya kasance ne a Umratul Qada a shekara ta bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi umra. To a kafin ya iso, labari ya yaɗu a birnin Makka na cewa za ku gansu Aisha za su zo, ma'ana duk masassara ta Madina ta koma ɗe jikinsu sun kanjame sun yunwa. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan labari, kuma su a lokacin nan kafiran Makka sai suka zo suka zauna nan kusa da Ka'aba, suka koma wani bangare suka wayaya abinda ake faɗa haka ne. To shine a lokacin nan da aka zo da za a yi tawafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga sahabbansa sai yake cewa su yi sassaka a kewayo uku na farko. A lokacin da suka yi sassaka a kewayo uku na farko sai ga ya mushrikan da kansu suke faɗa, suke cewa haula illazina za'amtum annal humma wahanatuhum innahum la ajladu min kaza wa kaza. A wata riwaya suke cewa inhum illa kalgizna, yake cewa yanzu waɗannan ne kuke raye cewa masassaran Madina duk ta cinye jikinsu sun koma ɗin, suke cewa wallahi sun fi kaza da kaza ma kuzari a yanzu. Har ma a wata riwaya ce suke wallahi ku ga yanda suke tsalle, har ma yanda ka san kamar ƴaƴan barewa haka suke tsalle. Kenan duk wanda yake yunwa ta ci shi, rashin lafiya ta ci shi, wanda da kyale yake daga kafa ina shi ina yin sassaka. To shine anan manzon Allah sai ya ce an yarmulu thalathata ashwadi, wato su yi sassaka wato kewayo uku na farko. Sai ya ce wayamshu ma bainar rukunai, a wannan nuska ta Bulughul Maram akan samu lafazin arba'an, wayamshu arba'an ma bainar rukunai, kasancewar wannan arba'an kin kuskure ne na kenan marubuta, amma iya abin da yake cikin Sahihul Bukhari kamar kuma yanda yake cikin Sahihul Muslim kenan wayamshu ma bainar rukunai, si tafiya abinda ke tsakankanin kenan rukuni biyu, kenan rukunin Al-Hajarul Aswad da wato shine a wani ar-rukunil yamani. Me yasa? Saboda idan ka dauka Ka'aba haka misali kare ce, an gane ko kamar kibu ne haka, to sai ya kasance su mushrikan da suka zo su zauna su ga abinda ake faɗa haka ne, sai ya zamanto a wannan bangare suke, wanda yake wannan bangare ai baya ganin wanda yake wannan bangare, ta inda ba sa ganin manzon Allah sai ya ce ku yi tahiya, amma ta inda suke gani shine kuma sai a yi gudu, kenan ta inda ba sa gani kenan sai a yi tafiya. Dama hikimar da ta sa a yi gudun dan a nuna musu, a yi sassakar dan a nuna musu abinda suke faɗa ba haka bane, domin in ka sa lafazin arba'an kin anan wayamshu arba'an ma bainar rukunain, ma'anar ba ta fitowa fili. Wayamshu arba'an kace su yi tafiya su hudu ma bainar rukunain, kaga babu ma'ana. Kenan wayamshu ma bainar rukunain, kenan su yi tafiya abinda ke tsakankanin kenan rukunin shine rukun wanda alhajarul aswad yake jikin sa kenan da rukunul yamani kenan in sun kewaya nan in sun yi gudu wannan kenan bangare uku in sun zo tsakanin wannan kenan sai su yi tafiya me yasa saboda ɗan rahoton ba sa ganin su to dan haka kuma manzon Allah ya sa ai wannan gudu ba dan komai ba dan a nuna musu wato karfi da nishadi dan haka kuma yin haka ga makiyan Allah abu ne wanda yake an so kuma baya cin karo da ikhlasi in ka tashi aikata ibada a gaban makiya ka nuna musu kuzari da nishadi to wannan baya cin karo da ikhlasi kuma abu ne wanda yake an so dan a ƙara bakanta wato zukatan kafirai kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahu liyajziyahumullahu yake cewa illa kutiba lahum amalun salih inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin sannan sai malam yazo da hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda annahu kana idza fafa bil baiti tawafa al awwal wato Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda ya kasance idan yayi dawa idan zai yi tawafi da ɗakin Allah mai alhurma tawafi na farko kenan tawaful qudum ko kuma tawaful umra khabba thalathan wato yakan yi sassaka wato ake wayo uku na farko kenan yakan yi sassaka ake wayo uku na farko wa masha arba'an sannan ke wayo hudu da suka rage kuma wato Ibnu Umar sai yayi tafiya to shi ma kanshi wannan sassaka ake wayo uku na hurkon wannan ya kasance daga baya kenan a gaba ɗayan kewayen da zaka yi hatta da tsakanin wannan ar-rukunul wannan rukunul hajarul aswad da rukunul yamani gaba ɗayan sassaka mutun zai ake wayo uku na hurkon me yasa domin kasancewar a hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da jama'arsa gaba ɗaya tun daga wannan alhajarul aswad har a kewayo kanshi gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sassaka yayi da sahabbansa kenan a wancan lokacin ne manzon Allah sai ya ce tsakanin kenan rukunul yamani da hajarul aswad manzon Allah ya ce su yi tafiya amma daga baya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sassaka yake a kewayo uku na hurko babu inda yake tafiya dan haka jumhurin malamai suka tafi akan cewa wannan ya shafi kenan wancan na hurkon na cewa tsakanin hajarul aswad da rukunul yamani mutun yayi tafiya me yasa saboda wannan a hajjin bankwana ne kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan umar yake cewa annahu sallallahu alaihi wa sallam رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا وزعن الله صلى الله عليه وسلم يا يس ساكا اكي ويو uku na hurku tun daga hajarul aswad manzo Allah sai da zagayo kanshi ake wayo uku na hurku kenan kenan ba maganar kenan tafiya tsakanin hajarul aswad da rukunul yamani kamar yanda yayi a shekara ta 7 kenan tun da a hajjin shi ta bankwana gaba ɗaya tun daga hajarul aswad sai da zagayo har nan ke wayo uku na farko gaba ɗaya da sassaka yi su don haka wannan shine sunna shine ya ce khabba thalathan wato yakan yi sassaka ake wayo uku na farko wa masha arba'an yakan yi tafiya kuma ke wayo hudu da suka rage a wata riwaya sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza qafa fil hajji idan zai yi dawafi a hajji awil umra ko umra awwala ma ya kadumu farkon isowar shi makka fa innahu yas'a thalathata adwafin bil baiti wato yakan yi sassaka ake wayo uku na farko da zai yi manzon Allah yakan yi sassaka wayamshi arba'atan ke wayo hudu kuma manzon Allah yakan yi su da tafiya kenan dan haka wannan hadisi yana tabbatar ita wannan sassaka wanda ake yinta ake wayo uku na farko sunna ce a dawaful umra ko kuma dawaful qudum dawaful qudum dama abu ne wanda aka wajabta shi ko mu ce aka sunnanta shi ga mai haji kirani da mai haji ifradi shi mai haji tamattu'i dawafin sa da zai yi dawafi ne na umra dan haka kenan da dawafi na umra da dawaful qudum sunna ne mutum yayi sassaka ake wayo uku na farko amma abin da ya shafi dawaful ifada da dawaful wada ba maganar sassaka a cikin su. An gane ko dawaful ifada wanda ake yi a ran 10 ga watan Zulhijja da dawaful wada ba maganar sassaka a cikin su. Kenan dawafi na umra da dawaful gudu ga wanda yake haji kirani ko haji ifradi, to su ne aka sunnanta masa sassaka a kewayo uku na farko. Sannan hadisi na gaba, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada, lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas yake fada, yake cewa ban gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yastalimu min albayti, yana sumbantar wani ginshiki daga cikin ginshikan Ka'aba gairar rukunaini al-yamaniyai, sai dai waɗannan ginshikai guda biyu al-yamaniyai. An gane ko waɗanda ake kiransu kenan, wato al-yamaniyai wannan kenan, kamar yanda ake fada al-qamaran al-abawan. In aka ce al-abawan, me ake nihi? Uwa da uba. Idan aka ce al-qamaran, ana nihi rana da wata. Dan haka anan da aka ce ar-rukunan, ana nihi kenan shi gimshikin da ke akwai hajarul aswad a jikin shi. An gane ko da aka ce nan ar-rukunain al-yamaniyai, an gane ko shi kenan gimshikin da ke akwai hajarul aswad a jikin shi, kuma da wancan rukunin yamani. Dan haka ita Ka'aba tana da gimshikai guda hudu, biyu ana kiransu ar-rukunan al-yamaniyai, biyun kuma ana kiransu ar-rukunan ash-shamiyyan. Su yamaniyan kenan an sune na bangaren dama kenan, me yasa an danganta su ne zuwa Yaman? Su kuma wancan kenan suna fuskantar wajen Sham, dan haka ake kiransu ash-shamiyyan. To su waɗannan da manzon Allah yake sumbantar su shine Ibn Abbas yace lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace ni ban gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastadimu min al-bayti, yana sumbanta game da ginshikan Ka'aba gairar rukunain al-yamaniyai, in ba wato ginshikai guda biyu al-yamaniyai. Wannan ko lokacin da sababin abin da yasa Ibn Abbas ya faɗa haka, Muawiya Allah ya kara masa yadda ya zo yana da wafi, kowane ginshiki Muawiya in ya zo sai ya sumbanta. Idan aka ce istilam, ka dora hannunka akan abu ka sumbanci hannun, kowanne in ya zo sai ya dora hannun shi sai ya sumbanta. Ibn Abbas sai yake ce masa, ya amiran mu'minin, me yasa kake haka? Sai yace masa, to a cikin Ka'abar menene na zubdawa? Dukkan kowane gimshikin wa Ka'abar menene laifin? Sai Ibn Abbas yace masa, to ina tabbatar maka ya amiran mu'minin, lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastalimu min albayti ghayra rukunain al-yamaniyai, ni dai ban gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbanta game da Ka'aba gimshikan Ka'aba in ba waɗannan gimshikai guda biyu ba. A lokacin nan Muawiya sai yake faɗa, yake cewa yaro kai gaskiya. An gane ko Abdullahi dan Abbas sai yace masa, Allah kuma ya faɗa mana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. A lokacin nan Muawiya sai yake cewa yaro kai gaskiya. Daga wannan lokaci sai ya taka burki, ya daina sumbantar kowane gimshiki in ba waɗannan guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbanta. Don haka anan mijece fadula ta waɗannan gimshikai biyu akan waɗancan. Su waɗannan ginshikin da yake wanda ke akwai hajarul aswad a jikin shi da shi wancan ar-rukunul yamani, gaba ɗayan su suna kan fondasiyon na Annabi Ibrahim, suna kan kenan asalin gini na Ka'aba da Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya nuna masa fondasiyon kin ya dora gini. To waɗannan su suna kan wannan ginshikin har yau, sabani ga su waɗancan, domin an dan matso su sun sauka daga kan fondasiyon na Annabi Ibrahim domin a dan ƙara fada da Ka'aba, amma su wannan har yau suna kan waɗannan ginshikai guda biyu. Dan haka shi ginshikin da Hajarul Aswad yake cikin shi, shi yake da fifiko akan wancan, domin kasancewar gashi akan fondasiyon kina Annabi Ibrahim kuma Hajarul Aswad a jikin shi yake. Dan haka aka sunnanta mana ta kabilike shi mutum ya sanya bakin shi ya sumbanta. In bai samu ba wannan dama ta farko kenan ya dora hannun shi sai ya sumbanta. Amma shi ar-rukunul yamani ba za ka sumbance shi da bakinka, sai dai ka dora hannunka a jikin shi. An gane ko kai istila? To shine anan wannan hadisi kenan da malam ya zo da shi kenan yana nuna mana mustahabbancin sumbantar wato waɗannan ginshikai guda biyu kenan ginshikin da ke akwai Hajarul Aswad da kuma Ar-Rukunul Yamani. Sannan hadisi na gaba Umar Allah ya kara masa yadda ya sumbanci Al-Hajarul Aswad fa qala sai yake cewa inni a'lamu annaka hajaru yace lalle nayi sani na tabbatar da cewa kai dai dutse ne la tadurru baka cutarwa wala tanfa kuma baka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukabbiluka ma qabbaltuk yake cewa in ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar ka yace wallahi bazan sumbance ka ba kamar yanda al-Imam Tabari yake fada Umar ya fadi wannan kalima a gaban taron jama'a ba dan komai ba domin mutane ba su jima ba da rabuwa da bautar gumaka Umar yana jin tsoron kar mutane su fahimci cewa sumbantar da ake ma shi wannan Al-Hajarul Aswad wata girmamawa ce irin yanda matar masu bautar gumaka suke ma wato gumakan su wanda daman galibin gumakan Larabawa duwatsu ne to Umar sai yake nihin ya sanar da mu jama'a cewa sumbantar dutsen nan da ake ana sumbantar shi ne kadai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan shi dutsen ba a karan kanshi yana amfanarwa ko yana cutarwa a karan kanshi bai isa ba ya amfanar da bawa ko ya cutar shi an gane ko ana amfana ta hanyar sumbantar shi shine dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace to shine yace inni a'lamu annaka hajar yace lalle nayi sani na tabbatar da cewa kai dai wani dutse ne la tadurru baka cutarwa wala tanfa kuma baka amfanarwa sai yace walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuk yake cewa in ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar ka yace wallahi bazan sumbance ka ba dan haka wannan yana nuna mana kenan inda dama babu cinkoson jama'a to abinda aka fi so mutun ya sanya kanshi ya sumbanci wannan dutse da bakin sa in wannan dama ta farko bata samu ba shine mutun zai dora hannun shi ya sumbanci hannu in dama ta biyu bata samu ba shine zamu iske a hadisi na gaba kenan mutun zai yi nuni daga inda yake kenan sai ya nuni nan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.